sau biyu jere da juna ambaliyar ruwa ke ruguza gidajen al'ummar ƙauyen Bargo ta gundumar Ballyara lamarin da ake alakantawa da rashin dacewar filin da aka tsira garin Tuntushe sabili kenan kungiyar Katar Charity ta yanke shawarar gina wani gari sabofin mai gidaje 100 da nufin kawo ƙarshen wannan matsala kamar yadda za a ji ƙarin haske daga bakin Adamu Giwa ma'aikacin Katar Charity a Niger
gidaje ne wanda kowane ayi mishi ginin shi kuma cikin gidajen nan an samu shi gadaje da mantuluka abinda mutum zai zuwa da shi cikin gidan nan shine tawahinka da abincinka amma duk abin da yake na rayuwa da ruwan shanka da wurin kwanci da tabarma da gaza da komi an hada shi waɗannan magidantan 100 kowane yana samun shi bayan wannan kuma an yi gidan likita bayan wannan kuma lakol kuma an sabunta akwai classroom akwai biblioteque akwai kuma wuri na koyon computer na informatics lantarki da anka samu na rana duk garin da gidajen likita da lakol bai wannan kuma gidan gona wanda anka na eka tara wanda ana yin noma kuma ana koya ma manoma aiki abinda anka huddo kamar na albarkacin gona akwai na urori wanda wurare da mun kashi da wanda za a sarrafa su ai amfani da su
ministan cikin gida Bazum Muhammad wanne jagoranci bikin damka waɗannan gidaje a hannun waɗanda aka yi domin su ya jinjina wa wannan kungiya saboda cewarsa ta yi abin da ya kamata ta kororinta su yi koyi da shi
kaga wanda ya samu wannan gidan bayan da ya hito daga bukka koko gidan laka lalle rayuwar shi ta sake banda wannan kuma kaga masallacin na zamani shi ma duk wa'annan abubuwan da aka yi suna aiki ne da energy solar sun sake ma al'umman wannan garin rayuwa gaba daya alhamdulillah kenan dama ce na samu in ma gwamnatin Qatar godiya in ma Qatar Charity godiya kuma ina kira duka irin kungiyoyin nan da suke zauwa Niger suke aiki su dauki koyi gare su su yi irin wannan aikin mai babban amfani
farin ciki baya misaltuwa a wurin mazaunan ƙauyen Bargo da ke ɗaukar bikin damka waɗannan gidaje tamkar wata ranar sallah sai ni Isufu na daga cikin waɗanda ke morar wannan tallafi
aika sabu da gwamnati kan Irzo Irkwarara
ya ce ina godiya da muka samu wannan alheri a cikin garinmu ina yi wa Allah godiya kuma ina gode wa waɗanda suka yi dalilin samun wannan taimako mun yi murna sosai
alhamdulillah mu abiyar girga
a watan mayun 2017 ne kungiyar Qatar Charity ta kaddamar da wannan aiki da ke matsayin na gwaji wanda kuma aka bayyana cewa ya laƙume miliyan 1,200 na sefa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger